Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole a yau shirin na kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta Baje Koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar 8 ga watan Maris da aka yi mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa kuma kayayyaki na gargajiya to yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta Baje Koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin da Madaran
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kubra alai sabo da ake cewa kubur kubur muna cikin kungiya da kayan mumuma tunda mun kawo kan sai da mun baza amma a cikin kungiyar mu dai nake furiza
wata kungiya kenan
Kanugur sunan wannan korofama mafin duk Kanugur
sunan kungiyar ku Kanugur kungiya ce ta mata kamar mi da mine ne kuke sarrafawa
to ana sarrafa maka garin dan wake yaji garin tsaki garin tuwon laushi ba abin da ba a sarrafawa na gargajiya dai na wannan duka kowanne muna yi
to yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da kaya da nake gani da su taliya ne ce wannan
taliya ta maka ce ta wake maka ce ta wace wannan kuma garin dan wake ne
sai yaya kasuwar take
kasuwa to alhamdulillah ba wuya ba dadi tunda kun san zamanin abin da yake ciki amma yanzu dai ana nan dai ba a ce ba da dadi ba a ce ba dadi tunda ga yanayin da zamani yake
ko wanne wanne ne kudin ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke saida
wannan duka wannan maka jikka garin dan wake jikka yaji da na jikka da na 150
kuma wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kade kuke kasuwa kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu kasashe
a yanzu dai wannan gurfuma tamu bata dade ba da wannan yanzu dai wannan kasuwa mu ka kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah radi inda ake zan makai kuma zan mu aika halu gari gari a saida
a nan kuma muna tare da magatakarda ta wannan kungiya wadda ita ma ta zo wannan kasuwa assalamu alaikum malama ki gabatar da sunanki
wa alaikum assalam sunana na Maryam Jazafa wadda ake ce ma a ga kungiyar mu ta kunnin gurni ce magatakarda zan kara abu saka abin da president ta wadi bayan sarrafa wake muna da tace muna yin makaroni muna yin wasa muna yin kuskus ta wake eh muna kuskus ta wake muna tukudi muna dage muna sarrafa kaya da yawa bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda mu wannan rini eh muna rini eh muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin da yazo mana da kaman birki ne yazo mana haka bamu samu muka hudo kaya da yawa ba eh sauran kayayyaki insha Allah
to kamar ita wannan kungiya ta ku ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai wannan ta kamar wani wata kungiya ce ta ba ku jari ko kuma ku ne kuka hada jaro
ni to da fari tana tare da mata muna dan tattara kudin mu haka nan 50-50 a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake sama dai muna da dan kudin mu sai muka game da wata ONG
kungiya
eh kungiya mai zaman kanta muka yi dosiya muka je muka aje cikin iko Allah kuma ta bamu bashi to da wannan ne nake sarrafa wannan muna
bai ga wannan kasuwa ta Baje Koli kamar kun saba zuwa kasuwanni na Baje Koli
eh to yanzu kamar yanda ta wade kungiyar ta mu kon sabuwa ce kuma wannan eh jinjira ce bamu fara huta ba
anan kuma ga ni tare da wasu ƴan mata kun zo kasuwa ne suna malama
suna na Sa'adatu
suna na Sa'adatu na ganki a wannan kasuwa kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya
eh to na zo duka na zo in duba kaya kuma in yi sayayya
to kamar ni ne ya birge ki a wannan kasuwa Baje Koli
gaskiya dan wake nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi gaskiya ban taba ganin irin shi ba eh kuma na taba sai su guda na ji dadi shine mai dole kuma kaliyar wake bala eh gaskiya kwarai ma
to kuma sauran kayayyakin kuma ne ne ya burge
to anan wannan kasa ke yake ko mine ne yo kayan gargajiya yawa masha Allah sun yi kyau kuma gaskiya ina jin dadi mata suna kokari uwayen mu masha Allah
muna sarrafa kan
gaskiya masha Allah masha Allah
kamar wani irin gudugoyen baya ziki musu
to ni dai dai in kara ankurajin su kuma
karfafa musu gwiwa
yawa karfafa musu gwiwa masha Allah kuma a kama musu gwamnati ta kama musu gaskiya dan su samu su kuma shiga belesa su samu su ma su yawa abin duka dai Niger za a ce duka kenan in wannan abin wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje kenan duka telo Niger kenan haka ma musu kenan zai iya yin abin da zai iya yin wa'ansu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan su
eh shi wannan bukurin kin ta yana burge kin sa abin da ake da bukuru to ni zan ce kamar ado ne ake yi shi a ana cin tuwo ne mana a ciki kwano ne irin nada
yo masha Allah to kin gari kuma na taro ai masha Allah gara da nazo kenan
kana cin tuwo da shi ba ko
a ban sani ba
ban sani
zan ce kamar irin na fatin kauyawa ne da ana dora su yan zamani sun mai da ci abin fatin kauyawa ko da to bukuru tuwo ake ci a dora tuwo a bisa haihon miya a zuba a cikin bukuru
na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kus ne wasa wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita madalin da ginta da kindanta da fulfanta
ta san hura
ta san hura kawai sai dama hura lima akwai ta ba shakka to ya kasuwa to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka da adamu gabatar mu da Allah ta ma kin sa mu zuwa irin kasuwannin baje koli wallahi kasuwa baje koli ko ta ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka je mu ar muka zo dan mu hudu jihar mu kunya kullun bai wa mu je mu hudu ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tafi baje koli gaskiya yanda koyaran da zananin suke da bukurin ga gaskiya da kana muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai buwa na sai da gudu wallahi
to yanzu kuma wannan bukurin naki da waiwai da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kike sai da farashin
farashin su to namu nan gida da nan can ba dai bane tunda namu nan can namu nan gida gidauniya complete shi ka biyan ne ako shi complete shi ka goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shi ka 20 ne complete gidauniya shi ka goma ce complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na 300 akwai na 150 akwai yan dala 100 kowa daidai karfi
to kamar miya kudewa na ga akwai miya kudewa da dawo gona da su wake su kuma na operation
operation su miya kudewa kanana chest jika biyu ce maybe tiya maybe mata akwai ta 300 akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata el gaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sassa kilo kilo da nake mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuri gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba nan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in je in auna a kasuwa
assalamu alaikum malama sunan sunana Asatu Musa sunan dai ni a ce wannan miyan malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisa na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin ya so ma ne wancan kwatata sanyi
ko ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana ce
kamar nawa nawa ne farashin waɗannan kayayyaki ina kikin zana mana
kowane da farashin shi daban-daban wannan shi miya jika-jika wannan ta kudin kanana satun-satun wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wancan su kuma jika-jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ganin ya soma shi ma satun-satun ne miya kuka ita ma jika-jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko
a muna tahiya
wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai daidai muna zuwa da inda aka kira yi mu
na ni ina tare da wani malami assalamu alaikum sunan malami
wa alaikum assalam sunan na malami eh abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabbakan masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma sai na gani ana sarrafa su nan na zo na duba na tambaya akwai kamar farfido wannan da to magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarkalla tukudin sun gyara sun tsaftace shi da su daga dai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu kima wanda ake adana shi kuma tabarkalla abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
ka sai amma matanka
a gaba zan saya dai da yana da duba insha Allah na zo da shi wanda za a dan yi amfani da shi madan ta tafa mu ma
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah.